أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينها كبرك مرسادوا أولا مسلتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن ci gaba da karatun mu na umdatul fiqh wallafawa al muwaffiq al din ibn qudama al maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisi na 59 a cikin karatun wannan littafi muna biyar ko hudu ko biyar ga watan biyar da watan jimada ula akan hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan goma a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan abubuwa wanda aka haramta ga wanda ya dau harama ta aikin hajji ko umara ya aikata su yau insha Allah malam duk da kasancewa can baya ya mana dan wannan matashiya akan idan mutun zai aikata hakan da kai abin da yake biyo baya wanda ya zamanto wajibi yayi shi sai malam ya biyo baya da babi wanda zai mana bayani akan fidiya idan kai kuskure ka ketare wani abu da yake wajibi ko abin da aka hana ka ka aikata a cikin aikin ka da aikin hajji ko umara ga abin da ya kamata kai wa khasatan aikin hajji shine malam zai mana bayani akan babi mai zaman kanshi wanda zai mana bayani akan fidiya yake cewa wahiya ala darabaini ahaduhuma ala at-takhyir wa hiya fidyatul adha wal-lubsi wat-tibi falahu al-khiyaru bayna siyami thalathati ayamin aw it'ami thalathati asu'in min tamrin li sittati masakina aw dhabhi shatin wa jazaa'u as-saydi mithlu ma qatala min an-na'mi illa at-ta'ira fa inna fihi qimatahu illa al-hamamata fa fiha shatu wan-na'amata fiha بدنة ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم كل يوم أو يصوم عن كل مد يوما الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحسر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام 10 أيام ومن كرر محظورا من جنس غير قتل السيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة والحلق والتقليم والوطع وقتل السيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوها وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به وهدي المحسر ينحره في موضعه وأما الصيام فيجزئه بكل مكان مالك تيوى إذا فدية تناك سوى كشيبي da kai fidiyar da an baka zabi abinda kaga dama zakai daga cikin abinda ubangiji ya wajabta maka da kai kuma wanda wajibinka ne sai ka jiranta in baka samu wannan baka yi wannan to shine malam zai maka bayani yake cewa ta farko ita ce ala takhyir wanda an baka zabi ka zabi wanda kaga dama sai ka aikata ta sakamakon ka yi wani abu daga cikin abubuwan da aka haramta maka aikata su lokacin da ka rauniya aikin hajji ko umara yake cewa wahiya fidyatul adha ita ce fidiya ta al adha ta yanke horce ko kuma ta yanke gashi yace wallugus da sanya duwahi wando ko riga waqib da sanya turare lokacin da mutun ya riga yi harama aikin hajji ko umara yake cewa to a wannan fidiyar falahul khiyar baina siyami salasati ayyamin shi wannan mahajjati yana da zabi imma yayi azumin kwana uku au it'ami salasati asu'in ko kuma ya ciyar da sa'i guda uku min tamrin na daga dabino li sittati masakin da miskini guda shidda kenan kowane miskini yana da rabin sa'i shi kuma sa'i muddu guda hudu yake baka yace sannan zabi na uku au zaba ishatin ko kuma mutun ya yanka karamar dabba yace wajaza'u sayyidi sakamakon yin horauta ko kashe abun horauta mislu ma qatala minan na'ami kwatankwacin abun da ya kashe na daga dabbobi na ni'ima yace illa ta'ira sayri tsuntsu fa inna fihi qimatahu shi ana hutar mai da kimar shi yace illa alhamamata sayri tantabara fa fiha shatun ana hutar mata da karamar dabba wan na'amata yace kaga ji na fafiha badana ita kuma ana soke raƙumi idan ka kashe ta yace wa yukhayyaru baina ikhrajil mithli ana bawa shi me yin fidiya ta kashe abun harauta a cikin harami ana bashi zabi ne fi ikhraj baina ikhrajil mithli hutar da kwatankwacin abinda ya kashe in ya kashe jimina kenan kwatankwacin da shine ya kashe dabba ya kashe raƙumi yake cewa wa taqwimihi bi ta'amin ko kuma a abinda zai kashe yin raƙumi ne zai kashe sai a kawwama shi ai evaluation shi raƙumi nawa yake raƙumi yana riyal 100 ko yana riyal 1000 riyal 1000 idan aka kakkasa mutun nawa za su iya cin abinci karshe karkashin shi yace sai ya sai abinci da kudin wannan dabban fa yuqaimu kulli miskinin muddan sai ya ciyar da kowane miskini muddu guda au yasum an kulli muddin yawman ko kuma yayi azumi a kowane albarkacin kowane muddu guda azumin yini guda in misalin za a ce wannan riyal 100 take ko riyal 1000 raƙumi yake sai ya kasance ya kashe kuma duk muddu daya ana iya samun shi riyal 50 kaga sai kai lissahin riyal 50 so 1000 nawa zai baka ko ka kasa riyal 1000 so 50 adadin abin da ya baka shine zaka azumta kenan kowane muddu gwalgwadan azumin yini guda yace ad-darbu sani zamu yi bayani tunda ita ma mas'ala ce wanda take da sabani wurin malamai yace ad-darbu sani nau'i na biyu ala tartib shine fidiya wanda ake yin ta a jirance yace wa huwa hadiyut tamattu'i shine hadaya ta wanda yazo garin makka ya dau harama aikin hajji da umara yazo yayi aikin shi na umara ya sabke ihramin shi yace ya shiga shagalin shi ko ya shiga sha'anin shi a cikin garin makka zuwa yini na takwas yawmut tarwiya sai ya sanya ihramin shi ya kama hanya ya tafi mina wannan shine wanda yayi tamattu'i haka da wanda yake rani yace yalzamuhu shatun dabba karama ta zamanto wajibi akan shi zubda jininta fa illam yajid idan bai samu ba fa siyamu salasati ayyamin fil hajji sai yayi azumin kwana uku lokacin da ake yin aikin hajji yace wa sab'atin idza raja'a azumin kwana bakwai idan ya dawo gida yace wa fidyatul jima'i ita kuma fidiyata wanda ya sadu da iyallan shi lokacin da ake cikin aikin hajji bayan aikin hajjin shi ya riga ya lalace kamar yadda baya malam ya mana bayani yace badanatun zai soke taguwa fa illam yajid idan bai samu ba fa siyamun ka siyamit tamattu'i sai yayi azumi kamar azumin wanda yayi tamattu'i shine ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع يتي وكذلك الحكم في البدنه الواجبه يتي هذا حكمتين يكي غا راقومي وند يوجبتا بالمباشره غا وند يا رنغمي يلن شي يجي دادي ودم الفواتي دا وند يزو ايكن حجي سي يسابا بي ساون بينن ارفبا يا زو الفجر يا رغا يا كيتو نينن ان لا 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 كوانا 10 كغا وندن باب هيره اجين باب هيره ايكن حجي ا تاره دشي
sai dai ya zubda jini kuma ya kirdadi shekara mai zuwa ya sake dawowa sai dai ba wajibi bane in ya samu damar dawowa sai yake cewa wal muhsir wanda ku aka tsare shi ya zo shiga garin Makka ya dau haramin shi da niyyar yayin aikin shi na aikin hajji sai aka tsare shi yace yalzamu damu jini ya zamanto wajibi ya zubar da shi yace fa illam yajid idan bai samu ba abin da zai yanka ba yace fa siyamu asharati ayyamin zai azumin kwana 10 shi wannan kaga salasatun fil hajji wa sab'atun idza raja shi wannan ta saba daga kan shi a inda yake sai ya fara ko kuma ya bari idan ya koma gida sai yayi azumin shi na kwana 10 yace wa man karrara mahzuran min jinsin ghayra qatl as-sayd duk wanda ya maimaita wani abu daga cikin abubuwan da aka haramtawa mai aikin hajji ko umra ya aikata su ko mai ihrami ya aikata su daga jinsi guda daya koma bayan kishe koma bayan kashe dabbar daji ko harauta yace fa kaffaratun wahida kaffara daita isar ne illa an yakuna sai dai idan ya kasance kad kaffara anil awwali ya riga yayi kaffara ya yanke horce ne ko yayi wani abu ya riga yayi kafara shi sai ya dawo ya sake yin irin shi yace fa inna alaihi lisaniya ka lisani kafaratan ya zamanto wajibi ya sake yiwa wannan aikin da ya sake aikatawa a karo na biyu ya mai kafara yace wa in fa'ala mahzuran min ajnasi idan kuma ya aikata abubuwa daban-daban daga cikin abubuwan da aka haramta mai ya aikata na daga abubuwan da aka haramta na daga mai aikin hajji ya aikata yace fa likulli wahidin kafara kowanne ɗaya daga cikin su zai mai kafara shi mai zaman kanshi yace wal haluku kaga aske kai wat taqlim da yanke horce wal wada da saduwa da iyali wa qatl as-sayd da kashe jabba warauta yace yastawi amadahu wa sahawahu da gangan din shi da kuskuren shi dukkan su dai suke hukunci dai suke ita ma mas'ala ce wanda take da sabani yace wasairul mahzurati kuma bayan wa'annan yace la shay'a fi sahwiha babu komai idan mutun ya mance ya aikata ko ya rabkana ya aikata su yace kullu hadiyin dukkan wani hadaya ko kuma it'am ko au it'am ko kuma ce su da abinci yace fa huwa li masakinil harami za a gabatar da shi ne da miskinan da suke harami idan kayanka naman na miskinan harami ne haka idan ce su wanne na miskinan harami ne yace illa fidyatul adha sai dai fidiya wanda take ta adha wanda muka yi bayani akan ta shine imma aske kai ko kuma yanke horce ko kuma sanya tuhayi wando ko riga ko kuma sanya turare yace to wannan fa yufarriquha fil mawdi' alladhi halaqa bihi yace sai ya raba ta a wurin da ya riga ya yanke kanshi ya yanke gashin shi wannan kuma ita ma mas'ala ce wanda take da sabani wurin malamai yace wa hadiyul muhsir shi kuma wanda aka shama kanje shi aka tsare shi ba a bashi dama shiga garin Makka ba yace yanhabu fi mawdihi zai zubar da jinin shi a inda aka tsare shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin lokacin sulhul hudaybiyya yace wa amma siyamu amma dai kaga azumi fa yajzi'uhu bi kulli makanin duk inda ya kasance yana iya yin azumi da garin sai ya karasa gaba ko ya dawo gida dukkan jini yana iya yin azumin shi kwana 10 ko kuma kwana 10 wallahi ta'ala a'lam nan malam ya kawo duk da matsaloli ne mafi yawansu suna da sabani wurin malamai yake cewa babi ne wanda zai maka bayani akan fidiya kamar yadda muka yi bayani a can baya mun yi bayani akan fidiya mun yi bayani akan hadaya wacce-waccen karatun namu sai malam yake cewa wahiya ala darabaini kaga fidiyan nan tana kasuwa kashi biyu ko kuma nau'i guda biyu ce ɗaya fidiyar yace a haduha ta horkon ala takhira ana yin ta ne sakamakon zaɓi wanda mai shari'a ya baka ka leƙa ka gani wanne ya yi dacewa da kai wanne za ka iya sai ka ɗauka ka aikata shi ne yace maka wahiya fidyatul adha ita ce fidiya ta cuta ya kasance mutum kanshi yana mai kanshi gashin shi yana mai kaikayi ko wani abu makamancin haka kamar yanda ya kwana da Ka'ab bin Ujra hadisin Ka'ab bin Ujra sati da ya gabata mun karanta shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai adha ta hawa mu ra'suka yake cewa shin kulkul kwatan kanka ce take cutar da kai ya ganshi yana ta soshe a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai ka tahika ka aske kanka amma dai kana da zabi ko ka ce su da miskini ko kuma ka yi azumi ko kuma azumi kwana uku ko kuma ka zubar da shi ku shine nan yake baka bayani yake ce maka alat takhyir akan zabi take shi sanya can ai ubangiji ya kawo fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nuskun maluman tafsiri suke cewa duk lokacin ko maluman usul suke cewa duk lokacin da zaka ji an ce maka aw to an baka zabi abinda kaga dama zaka aikata inda za a zo a ce maka kaza in baka samu ba kaza to wannan mu'alat tartibi ne sai in kaza in an raza shin sannan kai kaza amma dai da zaran an ce maka ko kaza ko kaza ko kaza to kana da zabi kai shine yake ce maka wahiya fidyatul adha inda aka baka zabi shine idan ya kasance ka aske kanka ko kuma ka yanke farcenka aw lubus wal lubusi ko kuma ka sanya tufahi wando ne ka sanya ko riga ce ka sanya a lokacin da baka da yace wabib ko kuma ka sanya turare cikin ihramin ka ko bayan ka riga ka si harama aikin haji ko umara ka dauki turare ka shawa a cikin ka yace to wannan kana da zabi falahul khiyaru baina salasati baina siyam salasati ayyam wanda ya aikata haka yana da zabi imma yayi azumin kwana uku aw it'amu thalathati asin ko kuma ya ciye su da sa'i guda uku min tamrin na daga dabino li sittati masakin game da miskini guda shidda wannan nan da ya kawo yake ce maka salasatu asin sa'i guda uku duk sa'i kuma yana muddu guda hudu kenan kowane muddi kowane miskini zaka bashi muddu guda biyu kenan din uku ne kenan kai multiplication wadi kenan zai baka shidda kenan zai kasance kana da miskini guda shidda wanda zaka ci dalilin ka aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda uku ko guda hudu wanda malam ya samu mana nan da ya kawo asin min tamrin ya kawo yake cewa sa'i na daga dabino wannan an baka dama dukkan nau'ika na abinci sai ka tahi ka ci su da shi dalilin man malan da ya kawo saboda abinda aka samu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a ci su da sa'i guda uku da kai daga cikin fatawa cikin majmul fatawa daga cikin maganganu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin mansak da ya kawo yake cewa laysa lil muhrim an yalbisa shay'an mimma la anhu illa li hajati yace bai dacewa ga wanda ya dau harama aikin haji ko umara ya sanya wani abu riga ko wando yace sai dai idan bukata ta tabbatar bayyana da aka iya sai an yi haka yace wal hajatu bisul albard alladhi yakhafu an yamradu yake cewa misalin kamar irin rishin lafiya ko sanyi wanda yana jin tsoron idan da zai huto yayin aikin hajjin shi ko yayin aikin umaran shi a wannan yanayi bai lullube kanshi ba yana iya waye cutu yayin rishin lafiya wajibi ne sai ya lullube kanshi yace to a wannan halin abin da zai yi shine imma yayi azumin kwana uku ko kuma ya zubar da jini na karamar dabba ko kuma ya ci su da miskini guda shidda shine ya kawo yake cewa abinda ya dace da kulli miskinin nisfu sa'in min tamri aw sha'irin aw muddun min burri yake cewa kowane miskini za a bashi rabin sa'i na daga dabino ko kuma sha'iri algama ko kuma bur yake cewa kai din ma an samu wani abu nau'in wani abinci ana iya dauka a bashi wannan mutumin ya ci hatta daga cikin maganganun shi ya kawo yake cewa abinda yake gani yayi shine mutun ya dauki abinci wanda mutun zai yi amfanuwa da shi a wannan lokacin ya bashi ya kawo dalili it'amu asharti masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kisutum aw tahriru raqaba inda ubangiji yake ba mu labari yake cewa abinda ya kamata wanda zai yi kafara shine ce su da miskini matsakaicin abinda yake ce su da iyallan shi kidan zai tsaya yayi mukarana a gidan shi shinkafa da nama ake ci to sai yayi matsakaicin haka yayi shinkafa ba nama sai ya ba miskina amma dai da zai bada da irin abin da ake ci a gidan shi yace yahi dacewa karkashin haka su ma malumai suna da sun yi sabani akan wannan masalan shin lokacin da mutun zai ci zai dauki al'ada ne ko kuma a'a zai dauki masalan nafqatu zawja abin da yake ci da iyallan shi wanne ne yake shi dai abin da yake shi ne mutum ya ci su da abin da yake ci su da iyallan shi kamar yadda ubangiji ya ambata mana shi ne aula da abin da yake it'amu asharati min awsat ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kenan wannan malin da ya kawo mana min tamrin saboda hadisin ka'ab bin ujra lokacin da amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yaktatu at-tamra manzo Allah sallallahu an yut'ima farqan min at-tamr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ce san hun guda na daga dabino kaga wannan shi sanya malin ya kawo amma dai kowane irin nau'in abinci yana iya hawa kan wannan yace auzabu hishatin ko kuma mutun ya zubar da jini na karamar dabba wannan shine kenan zabin da aka bawa mai wannan inshi. Nan kan mas'ala ta abinci, idan muka dauka sa'i kamar yanda mafi yawa daga cikin malumai suna auna shi akan yana yin kilo 3 kenan, misalin kamar idan ka dauki alkama kilo 3 shi yake bada sa'i guda. To kenan in ka tashi kenan kilo 1 da rabi shine abin da zaka ciye su da kowanne miskini, kenan kana da nawa, kana da kilo 9 wanda zaka hudda ka bada. Wannan kuma duka bayanin wannan kalkashin wannan ayat da take cikin suratul baqara, fa man kana minkum maridan aw bihi adab min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuka. Kamar yanda sati da ya gabata da muka kawo wannan ayat Ka'b bin Ujra yake cewa ai ta sabkani a kaina dalilin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani ina ta soshe-soshe a kai, yake cewa to ga abinda zakai. Ubangiji sai ya sabkar da wannan ayat ya bibiya, fa man kana minkum maridan, duk wanda ya kasance halin rashin lafiya lokacin da ya ihra au bihi adam min ra'sihi, ko kuma da kai wata cuta a kan shi, yace to abinda zai yana iya zuwa ya askin shi, yace fa fidyatun, zai yi fidiya na azumi ko kuma na ciye su da miskini ko kuma na zubar da shi. Wannan kenan mas'ala ta abinda ya shahi al'aza wal lubus wal diba, yake cewa wa jaza'us sayyidi mislu ma qatala min an'am, yace sakamakon abin farauta ko kashe abin farauta, yace kwatankwacin abin da ka kashe na daga dabbobi wanda suke na ni'ima. In ka kashe kaza, misalin ya kashe el akuya, abinda zai bada el akuya, ya kai afwan el akuya wata cikin abinda ake farautar su, saboda su dabbobin gida ne, dabbobin daji su ne ake farautar su. Ya kashe barewa, kenan abinda zai bada shine akuya, saboda ita ce take kamantacciya da ita. Kenan ya kashe jimina da mi take kama da raƙumi take kama, kenan raƙumi zai bada a matsayin fidiya. Kenan duk wanda ya yi kisa ya kashe wani abun farauta na daga dabbobin da aka haramta a yi farautar su, kasancewar shi kewayen garin Makka haramun ne mutum ya yi farauta, yana halin mai ihrami, yana wajen mai ihrami. Ka dauki niyyar aikin umara ko aikin hajji, haramun ne idan ka shigo cikin harami kaga wata dabba farauta ka kashe ta, wannan haramun ne ka tsara. To a halin lokacin da kake mai ihramin aikin hajji ko umara, to idan ka kashe fa jaza'un mislu ma qatala min an'am, kwatankwacin abin da ka kashe kwatankwacin abin da zaka bada a matsayin fidiya. Shine duk da malam zai kawo mana, imma ya kasance kwatankwaci abinda ka bada abinda ka kashe na daga fidiya, ko kuma ka yi kimar wannan abin. Misalin ya kashe barewa, abinda zai bada el akuya zai bada, kenan el akuya nawa take, kenan sai a mai kimarta sai ya saya. In bai saya ba, kenan wannan kimarta ta shine zai sai abinci sai ya ciye su da miskinai, amma dai na harami. Duk da ita ma mas'ala ce wadda take da sabani, na harami ko kuma wanda suke ba na harami ba, kasancewar da kai malaman da suka ce in dai fidiya ce ta al'aza ko al-lubus ko kuma abdib, mutum kana iya kira daga Saudiya ka ce a daba garin a ciye su maka da miskini guda 6, ko a tayi kara a sayi alaguya a yanka maka, ko a sayi tumkiya a yanka maka, babu wani abu akan wannan. Saboda ita hadaya ita ce hatta ya buruga da hadayu mahilla, shi ne can wannan ayi wannan hadayin baligal ka'abati au kafara ta'ab wa sake, ita lokacin wajibi ne, ita hadaya wajibi ne sai gindin ka'ab nan cikin harami, inda kai kuskuren nan zaka yi ta. Shi sanya aka ce maka salasatun fil hajj wa sab'atun idha raja'tum atmum, ma aka ce maka yayi kai uku a harami sannan guda baban sai ka dawo gida ka yi su. Amma dai duk abin da ya shahi wannan mas'ala ta fidiya ta al'aza ko kuma al-lubus ko kuma at-tib, idan ka aikata ta a can Saudiya kana iya kira ka ce ku sai tumkiya ku yanka mani, shikenan ka safka da kanka. Abinci ne zaka ce, kana iya cewa a sai abincin ku ce su da miskini kaza, ka safka a kanka, babu hira a ce wajibi ne sai a nan gindin harami za a yi ta. Wallahu ta'ala a'lam. Ko kuma ya kasance an mai kima bai da abin saya, sai a yi kimar wannan dabbar, tunda ba a sayi dabba ba, yanzu sai a yi kimar wannan dabbar. Misalin riyal 100 take yi wannan dabba, sai a zo sai a ce mai to riyal 100 an aka yi evaluation shi duk muddu daya, abinda ko duk muddu daya, tunda ita ma mas'ala ce wadda take da sabani da kai wanda suka ce akan muddu daya za a yi ga kowane da muddu daya a matsayin kowane azumi, ko kuma muddu biyu a matsayin kowane azumi. Wanda suka ce akan muddu daya a matsayin kowane azumi, kenan sai a yi muddu nawa za a iya huddawa a riyal 100, sai a ce maka za a hudda muddu muddu za a hudda kudin muddu 20 kenan azumin kwana 20 zakai wanda suka ce muddu biyu ita ce fada mafi rinjaye da kai maganganu na azar na Abdullahi ibn Abbas wanda yake akan su muddu guda biyu kenan muddu kwana 10 zai yana azumi dan ya fanshi wannan fidiya wadi malan zai kawo mana bayani anan gaba sai malai yake cewa illa ta'ira sai dai abun harauta idan ya kasance tsuntsu ne yace fa inna fi qimatihi fa inna fihi qimata kenan shi za a hutar mai da kimar shi kenan nan an yi istisna'in tsuntsu kamar misali abinda bai kai tanta bara ba shi sanya da kai Sheikhul Islam a cikin Sheikhul Umda da yazo kitabul hajj yana bayani da kasancewa mas'alatu al-misl wannan afwan Ibn Abbas yake cewa a cikin wannan riwaya ce ta Ikrima a cikin Sharh al-Umda na Sharh al-Umda na shi wannan Sheikh al-Islam ya kawo riwaya ta Ikrima daga Abdullah ibn Abbas yake cewa kullu ma yusibu al-muhrimu duna al-hamami fa fihi qimata duk abinda wani mahrauci zai harauta lokacin da yake halin mai harama aikin hajji ko umara yace abinda bai kai watan tabara ba to kima shi za a hudda sai ya bada sai ya fanshi kanshi tace fidyar shi haka da kai Imam al-Baihaqi ya hutar da riwaya daga Atha da lafazi yake cewa ma kana siwa hamamil harami fafihi thabatu idha asabahu al-muhrim duk abinda bai kai ba irin tantabarin harami ba ya kashe shi wani tsuntsu ne yace to zai hutar da kimar shi kenan kimar shi za a leka a ce a to wannan tsuntsun nawa yake yi kamar irin kananan tsuntsu wannan bimbin da gare mu inda mutum zai tai harami ya koso ta ta mutu to abinda zai yi shine kimar ta za a hudda nawa yanzu wannan za a iya saida ta sai a ce mai kaza take sai ya hudda kimar ta ya ce sai miskini ko kuma ya bada sadaka kam masala wadda muka gabata wadda malai ya kawo yake cewa fajza'u muslima qatala minan na'am da kai Sheikhul Islam ya kawo yake cewa muslima qatala minan na'am shine mai masul sayda min jihati al-khalqa was-sura duk abin da yake kamantacce ne da abin da ka farauta bangaren halitta da bangaren sura yace sawa'un kanat qimatu azyadu min qimati al-maqtula sawa'un qimar shi ta kasance ta yi qimar abin da ka kashe ko kuma ta yi kasa da qima abin da ka kashe yace dalilin alqur'ani da sunna haka da ijma'in malamai akan haka ijma'in sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kidan duk wanda ya kashe ga abin da zai to idan ya kasance abba'ir ne tsuntsu ne wanda bai kai qima ba bai kai batan tabara ba to abin da za a yi za a hutar da qimar shi duka da kai wata riwaya wanda aka samu daga Ikrima wanda yake cewa wa'ansu masu ilimi suna bayani suke cewa yaj'alu fi ma kana akbaru min al-amamati shatun duk abin da yake sama da tantabara na daga abin da yake tashi tsuntsaye yace to he an yanka ne dabba dalilin kashe shin da akai shine kaga wannan magana ta zo sawa'un kanat qimatu azyadu min qimati al-maqtuli qimar shi ta kasance ta yi qimar wani abin da aka kashe ko kuma ta yi kasa da abin da aka kashe in dai suna kamantacceniya to tilas sai ka fanshi kanka sai malai yake cewa illa al-hamama sai dai tantabara yake cewa fa fiha shatun ita kuma za a hutar mata da karmar dabba nan malam ya istisna'i dalilin abinda aka samu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita mas'alar abinda ya jaza'u muslima qatala minan na'am shine duk abinda yake kamantacceniya inda mun samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi bayani akan shi to hukurmu aikin da zamu yi abinda suka faɗa wa shi zamu yi amfani da shi saboda maganganun su magana ce muttafaqul ijma'i ne wani bai tanka musu wani bai ce ba haka ba shine jaza'un wannan fafiha shatun ita tantabara fafiha shatun za a hutar mata da karamar dabba da aka tambaya suke cewa ai hukuncin da wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai idan ka dauka yanayin yanda tantabara take shan ruwa haka karamar dabba take shan ruwa da haka aka ce abinda za a yi shine in ka kashe tantabara lokacin da ka shigo harami kana mai halin harama aikin hajji ko umara to wannan karamar dabba ita za ka wannan haka idan muka koma za mu gani da kai Imam Shafi'i a cikin al'umma ya kawo bayani yake cewa wannan fatawa ba mu muka faɗa ba Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, haka Uthman yarda Allah shi tabbata a gare shi, Nafi' bin al-Haritha, Abu Abdullah bin Umar, Asim bin Umar, Sa'id bin Sa'id bin al-Musayyib, da ta dukkan sun tayi akan lalle in dai mutun ya kashe tantabara to abinda zai bada a matsayin fidiya shine zai zubar da kaddajinin karmar dabba. Yace wan na'amatu fiha badana, ita ma haka idan mutun zai ga jimina a harami kuma yana mai halin ya ga jimina yana mai halin harama aikin hajji ko umara, yace to shi ma fa fiha badana zai zubar da jinin tawwa. Shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka hakaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kai al-asar an sahaba, haka shi ma Imam Shafi ya kawo irin wannan bayanan, haka Imam Baihaqi ya kawo riwayoyi wanda suke tabbatar ga abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi. Kuma ba don komai ba suka ce ita taguwa, ita jimura tana da dangantaka wurin halitta da ita da raƙumi, ki sanya idan ka rade jimuna a lokacin da kake mai halin harami, mai halin harama ta aikin hajji ko umara, to wannan taguwa ita ce sakamakon abin da zaka zubar na daga jini. Sai malai yake cewa wa yukhayyaru bayna ikhrajil misli, masalan da muka yi bayani da ita yanzu, yake cewa an bashi zabi wurin ikhrajul misli tsakankanin ko wurin mutar da kwatankwacin abinda zai mutar. Kenan mutum zai leka ya gani meye yake kamata. Misalin yanzu ai da kwai akuya da kwai tumkiya, to kaga ai kana da zabi ka gani wacce ce kake iyawa ka mutar, sai ka mutar. A lokacin da aka ce maka fa jaza'u mithlu ma qatala minan da, yace to wa yukhayyaru bayna ikhrajil misli, yace an bashi zabi wurin mutar da kwatankwaci, wa taqwimihi bi ta'amin, kuma ko kuma ga evaluation shi, taqwimin shi da abinci. Yukhayyaru bayna ikhrajil misli, an ce me yanzu karamar dabba zai kashe, ko kuma a babban dabba zai kashe, raƙumi zai kashe, to yana da zabi ya kashe wannan karamar dabban, ko kuma ya yanka karamar dabban nan, ko kuma babban dabban nan, ko kuma taqwimihi bi ta'amin, ko kuma ya evaluation shi da abinci. Yace abinda zai yi shine fa yut'imu kullu miskinin muddan, sai ya ci akan kowane muddi guda daya miskini guda daya, kowane muddi miskini guda daya, aw ya suma an kulli muddin yawman, ko kuma ya azumci akan kowane muddi guda daya azumin kwana daya. Wannan shine abin da malai ya kawo, ina fatan masalar ta huto. An ce maka kayi farauta, da yayi farauta sai aka ce sai ya kashe irin dabba, ko he ya zubar da jinin dabba kwatankwacin abin da ya kashe na daga wannan farauta da yayi. To shine malai ya ce yana da zabi shi wannan wanda yayi farauta, ko ya yanka wannan dabba kwatankwacin abin da ya kashe, ko kuma ya ci su da abinci. Kenan wannan dabbar sai ai evaluation kudinta nawa take, sai ya ci su da abinci. Wannan dabbar tana kaza, in aka hada kudin nan an samu muddu nawa, muddu kaza, to kowane muddi sai a ci su da miskini daya. In kuma bai iya ci su da miskinin, sai ya ce to shikenan a kowane muddi daya sai ya azumin kwana daya. Wannan kuma idan ka koma Ubangiji yake cewa a cikin suratul Ma'ida, ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu mithlu ma qatala min an-na'am yahkum bihi dhawa 'adlin minkum hadayan baligh al-ka'bati aw kaffaratu ta'am masakin aw 'adlu dhalika siyaman liyazuqa wa bala amrih. Ubangiji yake cewa ya ku wanda kuka yi imani kanta ku kashe abun farauta lokacin da kuka kasance halin masu haramun aikin hajji ko umara, wanda ya ganganci ya aikata haka ya ce da gangan, ya ce fajaza'u mithlu ma qatala min an-na'am, sakamakon abinda ka kashe na daga dabbobi, na daga dabbobi na ni'ima wanda muke ci muke morewa. yace yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligal ka'aba wa inda zasu ibaliyan wannan dabba su ne zawa adlin minkum malumman ku wanda kuke tare da su wanda suke adalai daga cikin ku mutane guda biyu zasu ce to in kaza ne kaza ya kamata a ce ya kashe abinda babu nassi akan shi ga ai nassi yazo mana akan tantabara nassi yazo mana akan jimla to abinda ba haka akan jimla abinda ba haka ba wanda bamu da nassi akan shi yahkumu bihi dawa adlin minkum za'alika a samu malumai adalai daga cikin ku sai a ce to aka ramaka lawu gari nan na buge zoman harabi ina mai aikin hajji na buge zomi shi wannan mutanen guda biyu adalan nan da ubangiji ya ambata su za su leka su gani wata dabba take kabantacceniya da zomo wanda ya kamata a baka damar ka ta yi ka yanka ta a matsayin ka fanshi kanka kai fidiya su za su maka haka yace hadayan baligal ka'aba za a yi ne a nan ka'aba a nan za a zubar da jinin ba wai gida ba za ka zo ko kuma a'a nan za a zubar da jini a nan garin makka yace ko kuma au kafaratu ta'amu masakin ko kuma kai kafara ciye su ga miskinai au adlu ko kuma a daidaita zalika siyamal yazuqa wa bala amri wannan a daidaita azumi abinda zaka ci muddu nawa ne wannan kudin dabbar nawa take kamawa tana kamawa kaza to wannan dabbar tana iya sayen muddu kaza kenan adadin muddu kaza zaka ce sa miskini kowane muddu daya miskini daya yace ko kuma siyama ko kuma a daidaita maka adadin muddin da zaka ci sai ka yi azumin wannan mudduka dan kasancewar mas'ala ta malaman ilimi sun tayi akan ko sun yi sabani akan muddu daya zaya azumin a madadin muddu daya azumin yini daya ko kuma muddu biyu azumin yini daya da yawa daga cikin malumai sun tayi ita ce fada mafi rinjaye akan muddu biyu azumin yini guda kenan in muddu 20 zaka ce kenan azumin kwana 10 zakai akwai fatawa ta Abdullah ibn Mas'ud wanda tazo akan haka wanda Ibn Abi Shayba ya kawo ta haka Imam al-Bayhaqi ya kawo ta a cikin wannan inshi a cikin sunan inshi yake cewa lokacin da haka idan da masala ce wadda tana da tsawo su dai sun kawo fatawa ce ta Abdullah ibn Abbas kwana biyu muddu wannan muddu biyu azumin yini daya wannan shine abinda yahi zawwa kusa kina wannan bi ubangiji ya like mana aya da shi yace zalika siyaman aw adlu zalika siyaman li yazuqa wa bala amrihi dan ya dandani ku da shi ya dandani gangancin da yayi lokacin da ya dau harama aikin hajjin shi ko na umra kina wannan ubangiji ya mana haka ne dan ka shedi dan kada mu sake mu ganganci lokacin da muka samu kanmu a halin mai aikin hajji ko kuma na umra wallahu ta'ala na sai malai yake cewa ad-darbu sani bangare na biyu ko nau'i na biyu na daga fidiya yace ala tartib ita ana yin ta ne a jere kaza in ban samu ba in yi kaza in ban samu ba in yi kaza yace wahiya hadayu tamattu'i ita ce hadaya ta wanda ya hada aikin hajji da umara ko kuma al-qiran nan malam bai kawo ba amma dai dukkan su hukuncin su daya ko kuma mutumin da ya hada aikin hajji da umara lokaci daya ina fatan baya ai mun yi bayani akan at-tamattu mun yi bayani akan al-qiran wanda ba sai mun dawo kan shi ba yake cewa to wanda ya hada wannan ayyukan na aikin hajji da umara lokaci daya ya zo aikin hajji sai ya ce labbaika allahumma hajjan umratan wa hajjan da ya shigo sai yayi aikin umara a cikin watannin aikin hajji daga farkon shawwal har zuwa lokacin da zulqa'ida ya kama sai yace labbaika allahumma umratan wa hajjan da yazo garin makka yayi aikin shi na umara sai ya sabke haramin shi ya shiga akai ta kasuwa da shi sai yini na takwas sai ya dauki haramin shi yayi wanka ya dauki haramin shi ya sanya sai yayi mina wannan shi ne ake kira da al-mutamatti wanda ku yayi al-qiran duk da kasance wannan malam zai rakkaza ne akan al-mutamatti saboda wata mas'ala ta azumin kwana 3 da 7 idan an dawo gida sai kawo ko mas'ala al-qiran wanda yayi aikin hajji da umara lokacin aikin hajjin gadangadan ya kama in yazo zai yi tawafin shi tawafin umarar shi shine tawafin aikin hajjin shi haka sa'ayin shi baina safa wal marwa shine dai sa'ayin shi na umara shine na aikin hajjin shi wannan dai duka bayan mun yi bayani akan shi yake cewa yalzamu shatun wannan mutumin soke karamar dabba ko yanka karamar dabba shine ya zamanto wajibi ya aikata. Duk wanda yayi tamattu'i sai ya zubar da jinin karamar dabba. Yace fa illam yajid, idan bai samu ba karamar dabba ba da zai soke ba, yace fa siyamu thalathati ayyamin, zai yi azumin kwana uku fil hajji, anan lokacin aikin hajji, wa sab'atin idza raja'a, kuma azumin kwana bakwai idan ya dawo gida. Mas'alan salasatu ayyamin fil hajji, kwana uku lokacin aikin hajji, da kwai Ibn Qudama a cikin Al-Muguni ya kawo yake bayani, yake cewa da kwai jawazun da kwai istihbabun, da ita mas'ala ce wadda take da faɗi sosai, wanda sun ce al-hajj sab'atun thalathatun fil hajji, zai yi su ne lokacin da yake ayyukan aikin shi na hajji. Wai ba mutum ya bari ba sai bayan aikin hajji an gama komi, sannan ya yi azumin kwana uku, ai Ubangiji cewa ya yi fil hajji, lokacin da mutum yake aikata aikin hajjin shi. Shi ne wa'azi daga cikin malumai suka ce yana iyawa ya yi sha ɗaya, ko ya yi ya ɗau harama, kasancewar da kwai lokacin da Umar ya zo aikin hajjin shi, yana cewa ya ku mutanen garin Makka, ya aka yi mutane za su zo da kura furtutu su zo da niyyar aikin hajji, ku kuna gida kuna shafa mai, ba ku huto ba aikin hajji ba. Kenan ɗaya ga watan Zulhijja mutum yana iya sanya ihramin shi. Idan ka sanya ihramin kai kurum ka riga ka ɗau niyya, kai yanzu kurum gaba ɗari sai abin da hali ya yi, sai ran da aka huto daga Arafa aka je aka yi ramyun jamara aka yi sai a lokacin nan zaka hudda wannan inka ihramin ka, shine at-tahallulul awwal. To wannan kana iyawa ka yi lissahin hudu ko kuma biyar shidda bakwai, ko kuma ka yi biyar shidda, wannan shidda bakwai takwas, kaga duka wannan ainihin kwanuka ne na aikin hajji. Kayan azuminka guda uku, shi ya sani ai tamattu'i ya dau niyya aiki tun daga can inda ya dauko haramin shi, daga miƙatin shi ya san tamattu'i zai yi, kuma ya sani bai da halin da zai yanka karamar dabba. Kinan miye ya hawo kan shi, shine fa mallam ya yi fa siyamu salasati ayyamin wa sab'atin idza raja'tum, salasatu ayyamin innal lokacin aikin hajji. Kinan din ya zo ya dau niyya aikin hajjin shi, kinan biyar ko shidda bakwai takwas yayi azumin shi kwana uku. Da kuma malaman da suka ce akan hakan yana da kyau, hakan yake kamata, ko kuma ya kasance tunda yawmu arafa bai dacewa ba, halatta ba, ba mustahabbi bane ba, an karanta yin azumi ga wanda yake mai tsayuwa a arafa yayi azumi a wannan gida. Shi kuma manzon Allah ya hana mu yin azumi a ranakun sallah, ranar sallah. Sai dai kuma da kwai riwayoyi wanda suka zo suka tabbatar wanda yake hadaya an bashi dama a ayyamu tashriq yayi azumin shi, kenan zai yana iyawa yayi yawmu tarbiya, sannan ya dawo yayi sha daya, yayi sha daya, yayi sha biyu, yayi sha uku. Kaga ai dukkan su kwanuka ne na ayyukan hajji. Kaga ni mutum ya sabke yayi salasatun fil hajji, kwana uku a hajji. Shi ne kuma wannan da kwai riwayoyi wanda suka zo da kwai Ummu na Aisha, yarda Allah shi tabbata a gare ta, ta kawo tana bayani, take cewa an same ta tana bayani akan lalle ana iyawa ma baina ihlalihi bil hajji wa yawmul arafa. Wannan mas'ala ta Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi, wanda mutum zai yi lokacin da ya yi tahlilin shi, ko lokacin da ya sanya ihramin shi zuwa ranar Arafa, sai ya kirdadi azumin kwana uku nan ya yi su lokacin aikin hajji ne, ko kuma mutum ya sanya su karshen ayyamu tarwiya, wannan karshen ayyamul hajji su ne ayyamul tashriqa. Akwai riwayoyi wanda aka samu na Aisha, ita kuma an same ta Aisha ta yi su a cikin ayyamul tashriqa. Misala ce wadda faɗa mafi rinjaye, mutum ko ya zabi ya yi su kamun yawmul tarwiya, yawmul arafa kenan zuwa yawmul tarwiya, ko kuma mutum ya yi su wannan kwanuka guda uku na ayyamul tashriqa, kenan sha ɗaya, sha biyu, sha uku, shi yini na goma yini ne wanda aka haramta yin azumi a cikin shi. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma idan ka koma cikin suratul baqara, Ubangiji yake cewa fa idza amintum famattamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi, duk wanda ya tamattu'i da umara ya hada aikin hajjin shi, yace to wa sai ya lazumta a gare shi abinda ya sauka na daga hadaya ya zubar da jinin shi, in yana da karhi yayi akuya, in yana da karhi yayi rago, in yana da karhi yayi samiya, in yana da karhi yayi raqumi. Wannan famastaysara min al hadi, yake cewa to fa man lam yajid, wanda bai samu ikon yin ba, famastaysara sai sarar min alhadayin daga karamar dabbobi yace fasiyamu salasati ayyamin zai azumin kwana uku fil hajji lokacin aikin hajji wa sab'atin idza raja'tum kuma azumin kwana bakwai idan ya dawo ita ma masala ce wanda take da sabani wa an sai daga cikin malamai suka ce a bakwai din shine idan an gama aikin hajji a garin Makka zai yi shi wasu daga cikin malumai suka ce a bakwai din nan mutum yana da intin ya dawo gida idan ya dawo zuwa lokacin da Allah ya sare mai sai ya azumci wannan bakwai wanda suka mai kinki kuma wannan da kwai riwaya wadda ta zo wa sab'atun idza raja'tum ila ahlikum wadda riwaya wadda ta samu kwana azumin kwana bakwai ko azumin yini bakwai idan kuka dawo zuwa ga iyallanku dalilin haka malumai suka rajjaha lalle azumin kwana bakwai za a yi shi ne idan an dawo gida ba wannan ba idan ka tahihe ka dawo da magara sannan sai kai azumin ka ba azumin kwana bakwai wannan shine kaffara wannan abin da ka aikata na daga ko kuma hadaya wadda kai na tamattu'i tsankanin aiki haji da umara daga hada sai malai ya ci gaba da cewa wa fidyatul jima' ita kuma fidiya ta saduwa da iyali lokacin da mutum yake aikin haji ina tunanin baya mun yi bayani akan mas'ala ta jima'i wanda malam ya bayyana mana lalle jima'i yana ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke warware aikin haji duk abin da bawa zai aikata in dai ba jima'i ba to ba abin da yake warware mai aikin hajjin shi da kwai fidiya wanda idan ya yi ta za ta daidaita mai aikin hajjin shi shine malam a can karatun mu na baya ya ce alwada'u fil fardi saduwa da iyali ta gaba shine can ya kawo dalili akan falara fasa wala fusuka wala jidala fil hajji suke cewa rafas shine jima'i duk lokacin da mutum zai sadu da iyallan shi lokacin da yake aikin haji to aikin hajjin shi ya riga ya bare idan ya kasance qabla tahallulul awwal kamin ya warware aikin hajjin shi na farko aikin hajji ya riga ya lalace kuma wajibin shi ne ya ci gaba da wannan aikin hajjin duk da kasancewar shi ya lalace ya ci gaba da wannan aikin hajjin kuma wajibin shi ne ya zubar da jini wannan ya zubar da jini na taguwa kuma shekara mai dawowa ana bin shi bashin aikin hajji sai ya ci ya kulli ya hada kudi ya koma wannan wanda ya sadu da iyallan shi qabla tahallul awwal amma dai bayan at-tahallul awwal ya warware ya sanya kayan shi irin kaya wanda kowa yake sanyawa bayan ya tahi yayi yinin sallah yace to a wannan halin idan yayi to a wannan lokacin fafihi shatun karamar dabba ta zabanto wajibi sai ya zubar da shi ta shine nan malai ya kawo mana mas'ala ta jima'i yake cewa fa man lam yajid duk wanda ya sadu da iyallan shi yace fasiyamu tamattu'i yake cewa fidiya ta saduwa da iyali shine soke taguwa kamar yadda yanzu mun karanta abinda wanda ya sadu da iyalan shi kurum taguwa ita ce zai soke albarkatan saduwa qabla tahallul awwal kenan bayan azumi bayan hajji ta riga ta lalace kuma ga abinda zai biyo baya ka soke taguwa kuma shekara mai dawowa ka dawo ka ci gaba da aikin hajjin nan duk da kasancewar shi ya lalace kuma shekara mai zuwa ana bin ka bashi sai ka dawo ka aikata yake cewa to wanda bai samu ba taguwa ba yace fasiyamu kasiyamit tamattu'i zai yi azumi irin azumin mai tamattu'i shine salasatun fil hajji salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu kenan azumin kwana uku lokacin aikin hajji sannan kuma sab'atun idza raja'tum azumin kwana bakwai idan mutum ya dawo gida wannan kuma kiyasi ne da suka yi akan wanda bai samu ba abinda zai hadaya da shi ba sawa'un mutamatti' ko kuma wanda ya kirani yace to an yi kiyasi akan haka shi ma zai iya yin azumi guda goma uku lokacin aikin hajji bakwai idan ya dawo gida haka shi ma wanda ya sadu da iyallan shi lokacin aikin hajji aka mai kiyasi ga haka kenan zai biya abinda yake kan shi azumi uku lokacin aikin hajji kuma da abinda zai biyo baya bakwai idan ya dawo gida yace wa kadhalika alhukm fil badanati alwajiba bil mubashir yace haka hukuncin yake game da taguwar da ta kasance wajibi wanda ya sadu ko wanda ya rungume iyallan shi ji dadi lokacin da ya rungume su yace wajibin shi ne shi ma ya zubar da jini na taguwa yake cewa shi ba hukuncin shi in bai samu ba kiyasi akan wannan kenan zai yi azumi uku a lokacin aikin hajji yayi bakwai idan ya dawo gida duk da kasancewar nan malam ya kawo hukumul badana alwajiba bil mubashara ina tunanin wancan sati akan mas'ala ta wanda yi mubashara wanda ya rungumi yallan shi ji dadi mun yi bayani akan mas'ala sabanin da malumai suka kawo abin da yake wajibi akan shi wada mafi rinjaye wanda ya rungumi yallan shi ji dadi tare da su to shi wannan fidiye shi ala takhayyur ce waccan fidiya ta nau'i na farko an ba shi zaɓi siyamun azumin kwana uku ko kuma sadaqatun ko kuma ya ce sa miskini guda shida ko kuma ya zubar da karamar dabba jinin karamar dabba wannan shine faɗa mafi rinjaye duk da kasancewa wannan mazhaban Hanabila sun ta yi akan haka wanda da zai rungumi kasancewa sati da ya gabata mun yi bayani akan wannan masala wallahu ta'ala kenan wannan wanda ya rungumi iyallan shi yayi wasanni da iyallan shi ya ji dadi to wannan shi hukuncin shi ala takhyir ne an ba shi zaɓi a imma yayi azumin kwana uku ba kenan uku a lokacin aiki hajji ba bakwai idan ya dawo a halin da ya rasa abinda zai zubar na daga na ya rasa abinda zai soke na daga taguwa abinda yake abinda malumai suka tayi akan shi wada mafi rinjaye shine zai yi azumi na kwana uku ko kuma ya sai miskini guda shida ko kuma ya zubar da jinin karamar dabba sai malai yake cewa wadamul fawati haka da jini wanda albarkacin arafata kubuce maka misali irin da ana samun wannan matsalar mutum zai huto daga gare shi saboda sabanin lissafi a mota ne ko kuma a jakki ne zai tafi aikin hajji ya zo sai a bashi labari a ce mai ai an riga ai an kare ai ji aka tsaya arafa yau goma ne ga watan ramadan ana yin haka an sha yin haka a da ana yin haka to irin hakan idan ta samu shine ake kira da mufawatin kenan jini wanda mutum zai zubda albarkatin ya dauniya aikin hajji bai zo ba ya riski aikin hajji ba shi kuma riski aikin hajji yana samuwa ne da mi da tsayuwa a Arafa kenan ya zo alfijir ya riga ya keto inda kamun alfijir ya shigo ya biyo ta Arafa ko na minti ɗaya tsaya ya riga ya samu Arafa to ya zo an riga ya allike lokaci ya riga ya leke lissahi ya kare yace to a wannan falin wajibi ne ya yi ta'alluli da umara kamar yadda Imam Shafi'i ya kawo a cikin Musnad din shi ya kawo yake cewa man lam yudrika arafata fayaqifu biha qabla an yutli al-fajr faqad fatahu al-hajj duk wanda bai riski arfa ba bai same ta ba kamun alfijir da yake to ba yace to hajji ta riga ta kubce mai ta wannan shekara sai dai wani lissafin wata shekara sai ya kawo yake cewa wa wujubu ta'allulu bi umra yace wajibin shi ne yanzu yayi ta'alluli da umara kurmi yanzu bi zai yi ya ta yi runguma ya ta yi tawafi ya yi sa'i bayna safa wal marwa yazo yayi alhalqu aw at-taqsir shikenan yayi aikin shi na umara amma dai wajibin shi ne yayi hadaya shine zai zo ya zubar da wannan jini wanda dalilin bai samu ba aikin hajji ba to shi ma idan bai samu ba abinda zai hadaya da shi ba kenan bai koro hadayan shi ba shine zai sab'al salatu ayyamin fil hajji wa sab'atun idha raja'a ila ahlihi kamar yadda shi Imam Shafi'i ya kawo yace zai azumin kwana uku lokacin aikin hajji tunda ai da kai sauran kwanaki a tare da shi a cikin ayyamin tashrik sai yayi azumin kwana uku idan ya koma gida sai yayi azumin kwana bakwai wannan haka malamai kamar inda Ibn Abdul Bar a cikin at-tamhid ya kawo yace ijma'in malamai ne akan wannan fada kuma fada ce ta jamhurin malamai kuma wannan masala Imam Abdullahi bin Umar shi ma ya taba fatawa akan ta akan yanda malam ya kawo ta sai malam yake cewa wal muhsiru kaga wanda aka tsare shi wani abu ya hana shi shiga cikin garin Makka idan muka koma zan mu gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da Hudaybiya ai ya zo shiga garin Makka abin ya tattara da ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kare aka yi yarjejeniya za mu koma ba mai ba umara ba wannan shekarar ba mi yawa kana cewa ai kowa ba mai aikin hajji wannan shekarar ba mi yawa kana cewa ai kowa ya yinka abin hadayen shi shine yake cewa to duk wanda aka kange shi aka hana shi shiga garin Makka ya dau harama zai yi aikin hajjin shi ya zo aka hana shi shiga garin Makka bai tsaya ba a Arafa ba yace yalzamu mutum yace wajibi ne sai ya zubar da shi shine ubangiji yake bayyana fa in ufsirtum famastaysara min alhadi idan kun zo aikin hajji sai aka hana ku shiga garin makka aka hana ku ku shigo ku tsayu a arafa yace to abinda za ku yi famastaysara min alhadi abinda ya sawwaka daga hadaya ku zubda wa ubangiji wannan jira shine in ma karamar dabba ko kuma saniya ko kuma babbar dabba wannan rakon shi shine kalkashin wannan fatawar malaman Saudiya suke cewa duk wanda yayi haji ba tare da tasrihi ba ba tare da visa in haji ba yace sai ɗan sanda suka hada shi shiga wannan kwaikwayi na Arafa tunda kangewa ake yi wanda bai da tasrihi bai shiga yace to duk wanda bai samu aikin haji wato yalzan mu da mu yace wajibin shi ne sai ya zubar da jini idan muka dauki wannan aiko sira an shama kance shi an hada shi irin abinda dai mafi yawa muke aikatawa in an zo shine mutum bai da tasiri bai da visa ya aikin haji ta Sumogal mutum zai hawo Shutul Haram yazo ya ta Sumogal ya zo dan yayi aikin haji to idan aka kama ka aka hada ka shiga to fa mastaysara min alhadi mutum shi ma sai yayi hadaya in bai da abin da zai hadaya shi ma wannan yayi bi fa wallahi bai yi siyam salasatin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu kina wannan shi ma hukuncin ya hawo kan shi zai kasancewa mafi yawa idan sun tare to suna barin ku lokacin da rana take shirye-shiryen fadawa su bar ku shiga cikin Arafa ba dan koyi ba saboda tausayi da abin da ya shahi ka a ce mutum bai tsaya ba inda alhajju Arafa tsayuwan na Arafa in dai ka shiga to shikenan an riga yi kasha ka samu aikin hajjin ka shi ne malai yace al-muhsir fa in lam yajid idan bai samu ba abinda zai yi hadaya da shi ba fa siyam 10 ayyamin zai yi azumin kwana 10 amma dai shi kwana 10 zai yi shi ne a cikin hajji tunda shi ba a bar shi bai yi aikin hajjin ba a bar shi kuma ya shigo ba ya zai yace to wannan shi yana da intin ya koma gida idan ya dawo gida sai yi azumin kwana 10 shi to kam a da bagar bai da matsala akan haka sai dai da kwai matsala wadda yawa daga cikin malaman fiqh sun kawo ta suke cewa idan ka leka zaka gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo sulhul hudaybiyya ai yayi umurnin duk wanda yake yazo duk wanda ya koro hadayshi ya yanka hadayshi yace amma dai ba a samu wani nasiba wanda yake nuna manzo Allah yace wanda bai da hadaya yayi azumi dan haka da yawa daga cikin malamai ita ce kuma faɗa mafi rinjaye wanda aka sha bakance shi fa mastaysara min alhadaya kenan zai yi hadaya in bai da abin hadaya babu komai akan shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi umurni ba da ayi azumi ba lokacin da aka sha bakance ka aka tangance ka ba da daga shiga garin makka ko tsayuwa garin arafa ko tsayuwa a arafa abul buje yake cewa wa man karrara mahzuran min jinsin غير قتل السيد فكفارة واحدة duk wanda ya maimaita ɗaya daga cikin abubuwan da aka haramta mai harama aikin hajji ko umara ya aikata shi na daga jinsi guda ɗaya kamar misalin ya sanya turare ya ƙara koma sanya turare ko kuma a ya sanya tuhahi ya ƙara sanya tuhahi ko ya liƙe kanshi ya ƙara liƙe kanshi ko ya wanke ya yanke wani bangare ko ya yanke ya yi saisaye ya ce kai wannan saisaye bai yi ba ya koma ya aske kan nashi ya yi tal yake cewa dukkansu idan ya kasance daga jinsi ɗaya ne ya ce to fa kaffaratun wahida kaffara ilkan zayaki yace ghayru qatl sayyidi sayyide ga wanda ya kashe abun harauta wanda ya harauta ya kashe abun harauta to wannan wa fa jazaa'u muslima qatala minan nam in goma ya kashe to lisahin goma za a yi mai yace illa an yakuna qad kaffara anil awwal sayyide idan ya kasance lokacin da yayi saisaye sai ya tafi kaffara sannan kuma kurum sai ya ji sai ya aske kan sannan za a samu lahiya sai ya koma ya tafi aske kan kaga jinsi ɗaya ne kaga mi zai kowace sai ya mata kafara ta saboda kowace a zaman kanta take yayi ne yayi kafara sannan ya sake maimaitawa sai ya mata kafara amma dai da yayi ya sake maimaitawa ya yanke harce ɗaya ya ƙara wanke ya yanke harce ɗaya aka jima ya ƙara yanke harce ɗaya duka kafara ɗaya lakan zai yi ta wada gasu duk da kasancewa can bayan mun yi magana akan yanke hurci daya ko biyu hukuncin shi daban ne mutun zai kamfaci abinci ya bada ko kuma gashi daya ko biyu dukkan su wannan hukuncin amma ne daga uku abin da ya zaba yace wannan wajibi ne sai an yi al-nusuka ko kuma ci yasa da miskini guda shidda ko kuma azumi guda uku shine idan mutun yayi kafara yayi daya daga cikin abin da aka haramta mai sai yayi kafara yace ya sake komawa ya aikata shi to he ya mai kafara ita ma mai zaman kanci ga wannan malamai sun kiyasi ne akan al-hududa idan aka riga aka tsayar mutun da haddi in so daya ne misalin ya sha giya sai kamun a tsayar mai da haddin ya kara shan giya wannan kafara haddi ɗaya na kan za'a yi mai ba a mai haddi yi a ce ɗazi ya sha rallan di ya sha rammar di ya sha rammar kredi ya sha kafara haddi uku za'a yi mai a'a amma dai da za'a bulale shi a yanzu a jima ya sake sha to wani sabon haddi za'a yi mai shine nan malumai suka yi kiyasi akan haddi in ya kasance illa an yakuna qad kaffara an al-awwal fa inna alayhi lisan kaffara yace wa in fa'ala mahzuran min ajnasi idan kuma yayi aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka haramta mai na daga jinsin suka daban-daban can ya aikata ya yanke hurce ya aske kanshi yayi kaza ya sanya tufayi yace fa kullu wahidin kaffara kowanne daga cikin su kaffara shi mai zaman kanta yake wannan shine shi ma malamai sai kiyasi akan al-hududa kidan wannan masalan dukkan su malamai suna kiyasi ne akan al-hududa akan ta sai malai yake cewa wal halqu kaga fidiya ta aske kai wat taqlim da yanke haratuna wal wada da saduwa da iyali wa qatlu sayyidi da kashe abun harauta yastawi amaduhu wa sahuhu gangan din shi da kuskuren shi dukkan su dai suke wannan kenan wajibi ne mutum sai yayi fidiya ba gangan ba kuskure wannan karkashin mazhabin Hanabila duk da kasancewar wada mafi rinjaye shine lalle kuskure shi ta masala ce wanda take zaman kanta in aka ce wannan yayi kuskure to wannan kuskure huwa daban yake saboda ubangiji yana bayyana mana rabbana la tu'akhizna afwan wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe shi yana mai halin gangan kaga wannan dalili ne wanda yake kara tabbatar maka lalle wanda ya kashe mai halin gangan shi sanya malumai sun kawo kamar Ibn Munzir da Ibn Hazm da Ibn al-Jawzi haka yana ɗaya daga cikin zabin da manya-manyan malamai al-mutaakhirin suka yi shine la kaffarata ala qatli sayyidi ala man qatala saydan khata'an babu kaffara da duk wanda ya kashe abun warauta da gangan wannan da kuskure wani abu ne ya faru sai ya kashe da kuskure yace babu kaffara akan shi da kasancewar da kai masaloli wanda su ba sun kawo sun yi dogaro akan shi amma dai faɗa mafi rinjaye shine babu kaffara ga wanda ya kashe ba da gangan ba dalilin wannan aya wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe abun harauta da gangan to wannan fajaza'un mislu ma qatala minan na'am yake cewa wasa'irul mahzurati la shay'a fi sahwiha kuma koma bayan abinda aka hana wanda malam bai ambata maka ba yace babu komai akan su idan mutun yayi ba da gangan ba shi kuma wannan ubangiji yana bayyana mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana haka da kai hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi hadisin Qudsi wanda shi ma yake mana bayani akan haka rufi'a al ummati al khata wa nisyan wa mastakrihu alayhi haka da kai magana wadda malamai sun tayi akan ta duk wanda ya bar wani abu daga cikin wajiban haji yana mai jahilci akan shi ko kuma yana neman tuwa to tabbas babu komai akan shi sai malai yake cewa kullu hadin aw it'amin fa huwa li masakin al haram duk abinda aka soke ko aka zubar da jinin shi na daga hadaya ko kuma ciye su da miskinai za a yi shi ne a nan harami ga waɗanda suke miskinan harami kenan su za a ba su za su ci saboda ubangiji yana bayyana mana wala tahluqu rusukum hatta yablugha al hadayu mahilla haka can yake bayyana mana amma idan hadayan baligal ka'bati aw kafaru masakina yace illa fidyatul adha sai dai fidiya wanda take ta cuta wanda yanke warce ne ko kuma aske kai ne ko kuma sanya tufafi ne wando ko riga dalilin babu wannan su ko kuma ya kasance mutun ya sanya turare lokacin da yake halin mai haram aikin haji ko umara yace idan ita ce akai kaga ita kuma da kai sai su da miskini da kai zubda jini yake cewa fa yufarriqu fil mawdi alladhi halaqa zai raba ta ne inda ya riga yayi aske kenan idan zaka yin zaka kawo abun yankan ka kai yayi wada mafi rinjaye shine mutun zai yi ne duk inda ta kama shi duk inda ya samu daman yayi yayi wada mafi rinjaye duk inda ya samu in a garin sa ne yana iya wayi in dai wannan fidiyar ce yace wa hadiyul muhsiri kaga hadaya ta wanda aka sha makance shi yace yanharu fi mawdi'ihi shi kuma zai yanka inda aka hana shi shiga garin makka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata inda aka hana shi shiga makka inda suka yi kamfamin su anan da aka yi yarjejeniya da sulhul hudaybiya anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a yanka ku duk wanda yake da hadaya ya yanka abin hadayen shi ke san ya nan suka ce a inda aka hana ka shiga in dai da hadaya a tare da kai anan zaka yanka ta shine ubangiji yake bayyana fa in wahsirtu fa mastaysara min alhadayi yace wa amma siyamu fa yajzi'u bi kulli makanin amma dai azmina kaffara ta al'aza yace ya wada tasmi da shi almuhsir yana iya azumta shi a duk inda ya kama shi ko duk inda ya samu dama azumta ya dawo gida ko kuma idan yayi gaba ya karasa wata kasa yana iya wai azumci kayan shi ba wai wajibi ba sai yayi shi ba a garin makka ba wallahu ta'ala wannan shine dai karatun namu lokacin da mu ya ji abu kuje abinda mun karanta daidai Allah ba mu dade shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ba iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda mun ba iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a ne su ne kusa mu da fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki kuna tawassuli ga wannan zama da muka yi ubangiji ya biya dukkan bukatun ya sanya albarka a ciki da abin da yake sharri ne na rayuwar mu Allah ya baddala mana shi da rafi alkhairi Allah ya datar da mu ya mana albarka ya yi wa zuriyar mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka Allah ba sauran kwanukan mu albarka اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك mun yi bayani mun yi da kuma masala wadda muka kawo a asatin tafi ai na yi bayani akan haka kuma karatun sai ke da